kakai tattun akai na al-sunna sai to larisin shine girman kai ga gaskiya dalili ya nuna cewa mai yin yafi sani abinda yayi wane ne ya ce addini Allah ya kede daga siyasa ko dai da yadda cewa Allah ne mahalici kuma mai mulkin talikai ba shine mafi sani ga abinda ya halitta ku kuma yana da sha'awa da ke raina gaskiya sakaita cin ra'ayi na al-sunna.